Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawwa masu albarka, barkamu da sake haduwa da ku wani wannan lokaci a cikin shirin mu na tsakuri daga tarihin Malam Albani Zaria, wanda muke tsakuro muku daga littafin tarihin rayuwa da karantar Malam Albani Zaria wallafar Kabir Abubakar Asgar. Wannan shine zango na 15 insha Allah, wanda a cikin shi zamu yi bayani akan wakafin Malam Albani Zaria. Malam Aminu Daurawa ya taba labarta mana cewa a iya sanansa da Malam Albani Zaria tun fiye da shekara 30 da suka wuce, ba shi da wani buri da ya wuce ya kafa cibiyar ilimin sa ta Darul Hadith. Ba shakka Malam Albani Zaria ya dade da wannan burin a rayuwarsa, kuma yayi namijin kokari wajen ganin hakarsa ta cimma ruwa. Wannan gidauniya an yi mata rijista ne da sunan Darul Hadith Salafiya Islamic Foundation, sannan kuma aka yi mata kirari da kainuwa da shan Allah. A farkon al'amari, Malam Albani Zaria ya so matsugunin cibiyar ya kasance ne a mahaifarsa, wato Muciya Sabon Garin Zaria. Mahakan bai samu ba, kusan za a iya cewa rashin samuwar hakan bai rasa nasaba da irin kallon hadarin kaji da wasu cikin mutanen anguwar suke yi wa Malam Albani Zaria da da'awarsa. Na nufin irin kallon nan na raini da mutane yake yi wa wanda ya taso a cikinsu. Malam Albani Zaria ya taba labarta mana cewa tun yana dan yaro akwai wani fili a Muciya, malakar Alhaji Ɗanladi mai shinkafa, wanda ake sayar da itace a filin. Filin yana kusa da gidan Alhaji Ɗan Daurawa, wanda wajen suke yin wasa da daddare. Sai Malam Albani Zaria ya faɗa wa wani abokinsa cewa, ni kuwa in na girma na yi kuɗi zan sayi wannan filin in gina makaranta. Allah cikin ikonsa, lokacin da Malam Albani Zaria ya yi yunƙurin fara gina Darul Hadith Salafiya a Muciya, ya so ya gina ta. Saboda haka ya yi ƙoƙarin wato ya ga cewa ya mallaki wannan wajen, saboda yadda yake son mutanen Muciya da wannan alheri. Wani lokaci a cikin shekarar miladiya ta 1998 ya je garin Port Harcourt, ya samo kuɗaɗe masu yawa. Tun yana can ya aiko da saƙon cewa yana son a je a gaya wa wani mutum da ake kira da suna Alhaji Lawal Maitaba cewa yana son sayan wani babban fili a nan Muciya. Malam Albani ya ce mana wani dattijo ya aika ya je faɗa masa wannan saƙon, amma saboda irin wannan tunanin na ganin kasawar wanda aka saba gani, ko da aka je aka samu wannan mutumi da wannan magana sai ka da baki ce, yaushe Saudi ta haifi ɗan da ya samo kuɗin da zai ce yana son sayan masa fili? Malam Albani Zaria bai yi fushi ba, haka ya sake aika wani abokinsa mai suna Alhaji Awwal mai wake dan ya je ya sake yin magana da mai filin, amma abin ya ci tura sakamakon wasu ƴan bani na iya da suka shiga maganar suka damalmalata. Sakamakon wannan tsangwama da Malam Albani Zaria ya fuskanta a Muciya ne ya sanya ya yi ƙaura ya bar anguwar a shekarar miladiya ta 2007, ya dawo gaskiya layout da zama. A farkon dawowar shi wannan anguwar wata gaskiya layout, Malam ya fara zama ne a gidan haya, kafin daga baya ya mallaki filin da ya fara gina gidansa wanda har yanzu su bai ƙarasa ba. Tun bayan dawowar Malam Albani Zaria anguwar gaskiya layout ne fa Malam ɗin ya kama aiki gadan-gadan don ganin makarantar Darul Hadith ta kafu. Sakamakon haka sai Malam Albani Zaria ya yi wa kansa tsarin fita neman kuɗi, shi ne Lagos, shi ne Abuja, shi ne Maiduguri, shi ne Port Harcourt. Haka ya yi ta yawon kasuwanci da neman kwangila da ƙwadago a harkar kwamfuta da networking da sauransu. Kusan shekaru huɗu Malam Albani ya kwashe yana wannan faɗi tashin, duk inda ya je ya dawo sai ya nemi fili a tsaya ko a zuba kuɗin a gine-ginen da aka riga aka fara. Daga cikin shirin da Malam Albani Zari yayi wajen ganin cewa cibiyar darar hadisi salafiya ta kabo a bisa harsashi mai ƙarfi, akwai kafa mu cibiyar majalisar amintattu wato Board of Trustees a Turanci. Na iya tuna cewa lokacin da Malam Albani Zari yayi kira mu wani keɓantaccen taro da nufin kafa wannan majalisa, sai da yi mana wata shimfiɗa mai ɗauke da bayani akan nau'in amanar da yake so ya bamu, sannan kuma ya sake nan na ga mana ce zance game da manufar kafa cibiyar. A nan har yake cewa ku ɗinnan da kuke nan ku ne waɗanda na yadda da ku, na kuma amince da ƙarfinku da amanarku. In na ce ƙarfi ba ina nufin ƙarfin jiki ba, ina nufin ƙarfin zuciya da dagewa wajen cimma manufa. Duk wanda ba ku gani a nan ba, kar ku tambaya me yasa ba ku gan shi ba. Ku ɗauka baya cikin waɗanda na amince da su cewa za su iya ɗaukan wannan amma. Ya ƙara da cewa ku na amincewa, ku ne za ku riƙe mini makarantar nan ko bayan raina. Mutanen da Malam Albani Zaria ya sanya a cikin wannan majalisa ta amintattu su ne kamar haka: Malam Muhammadu Abul Adam, wato shi kansa Malam Albani Zaria ɗin kenan, Farfesa Nafi'u Abdu wanda aka fi sani da Dr. Abdurrafi, Malaya Abdullahi Al-Kori, Margayi Malam Muhammad Nura Yahaya Gurami, Margayi Malam Luqman Ibrahim Kaduna, Malam Shaibu Badamasi wanda aka fi sani da Imamu Da'awa, Malam Muhammad Abdullahi Salafi Kaduna, Malam Zakariya Abdul Aziz, Malam Dauda Ibrahim wanda aka fi sani da suna Dauda Zahiri, Alhaji Murtala Hassan Gulma, Injiniya Ahmad Yushau, Dr. Kabir Abubakar Aminu wato marubucin wannan littafi. Waɗannan su ne sunayen da Malam Albani ya ayyana a matsayin mutanen da za su kula da waƙafinsa ko bayan ransa. Kuma har zuwa yanzu da nake wannan rubutun, wannan majalisa ta amintattu take kula da waƙafin. A watan Oktoba na shekarar miladiya ta 2010, Allah cikin ikonsa, aka fara gudanar da makarantar Albani Science Academy wadda take matsayin ɗaya daga cikin ɓangarorin waƙafin Malam Albani Zaria. Lokacin da aka fara makarantar, ɗalibanta yara ne guda 30 da wani abu, amma a yanzu makarantar tana da ɗalibai sama da 2000. Lokacin da aka fara makarantar Albani Science International Academy, ita ma an kafa mata Board of Directors, wato majalisar daraktocin da aka ɗaurawa alhakin gudanar da makarantar, kuma aka mata rijista da hukumar rijistar kamfanoni ta ƙasa, wato Corporate Affairs Commission. Mambobin da aka yi wa makarantar Albani rijista da su na yansu a matsayin daraktoci su ne: na ɗaya Malam Muhammad Awul Adam, Farfesa Nafi'u Abdu, Farfesa Jamilu Ya'u, Dr. Kabir Abubakar Aminu, Malam Shu'aibu Badamasi, Margayi Malam Muhammad Nura Yahaya Kurami, Malam Salam Ibrahim da Malam Adam Mustapha Babamba a matsayin sakatare. A takaice, waƙafin Malam Albani Zaria wanda ya bari don Allah kuma ya sanya masa suna darar salafiya, da kuma ayyana cewa bai yarda a sayar ba, bai yarda a gada ba, sai dai a yi aikin da'awa a kan tafarkin magabata na ƙwarai, shi ne kamar haka, tare da ɗan tsokaci. Na ɗaya, Albani Clinic and Maternity. Malam Albani Zaria ya yi nufin kafa ƙaramin asibiti don duba marasa lafiya da karɓar haihuwa. Wannan aikin yana cikin waɗanda aka fara a lokacin rayuwar Malam Albani Zaria, amma akwai filin da aka ware don aiwatar da shi in Allah ya so a nan gaba. Albani Nursery and Primary School, makarantar yara a mataki na farko, tana cikin ɓangaren da aka fara tun Malam Albani Zaria yana raye, kuma har yanzu tana ci gaba da gudana, sai dai an ɗan sami sauyi a sunan makarantar lokacin da aka je batun rijistar makarantu a Corporate Affairs Commission ne lauyoyi suka bayar da shawarar haɗe makarantun guda uku, wato Albani Science da Sadatu Science Academy da Albani Nursery and Primary School zuwa makaranta guda ɗaya mai suna Albani Science International Academy. Albani na uku, Albani Orphanage and Motherless Babies Home. Wannan sashi ne na kula da marayu, ya fara aiki tuntuni duk da yake ba a riga an samar da matsuguni na dindindin ba tukuna. Tumala Albani yana raye. Ya kasance yana bayar da muhimmanci wajen kula da marayu da ba su tallafi a rayuwarsu da tarbiyyarsu. A rasuwarsa mun gano cewa akwai marayu da yawa a makaranta Albani Science National Academy wadanda yake daukan nauyinsu, sannan kuma akwai fili da Mala Albani Zaria ya sanya, ya saya, ya kuma ayyana shi a matsayin gidan marayu. Wannan amma daga baya aka gano cewa waɗanda suka sayar masa da filin takardun bogi ne suka bayar. Kuma da hadisi salafiya ta yi iyayenta don bin sawun wannan batu, amma abin ya cutura, saboda haka aka yanke shawarar neman wani fili don tabbatar da wannan aikin a nan gaba in Allah ya so. Albani Science Academy, wannan shi ne ɗaya daga cikin ɓangarorin da aka dunkule zuwa makarantar Albani Science International Academy. Wannan makarantar tana cikin ɓangarorin da aka fara gudanarwa tun Malam Albani Zaria yana raye, kuma har yanzu tana ci gaba da gudana a matsayin makarantar sakandare ta kwana da je ka dawo ta maza da mata. Albani TV, tashar Albani TV tana cikin lissafin ɓangarorin da Malam Albani Zaria ya sanya a cikin wakafinsa. Sai dai bai sami halin fara gudanar da shi ba lokacin rayuwarsa, sai a ɗaya ga watan Janairun 2021 Professor Abdulrafiu Abdulgani ya jagoranci buɗe tashar talabijin ɗin bisa taimako da sahil cewar wani ɗan siyasa mai son aikin alkhairi mutumin garin Bohikon a ƙasar Kotono da ake kira Dufite Salifu, mallakin tashar talabijin ta Canal 3 da ke Niamey, babban birnin jamhuriyar Nijar. Albani University, Mala Albani Zaria yana da aniyar kafa jami'a mai zaman kanta don ci gaba da hidima da ilimin addini da na zamani. Don Allah ya so za a cimma wannan buri a nan gaba. Albani Referenced Library, cikin wakafin Mala Albani Zaria akwai tarin tafan fannonin ilimin addinin musulunci da ilmomin sa. Waɗannan littattafai su ne suka haifar da ɗakin karatu. Mutane da dama suna amfana da wannan ɗakin karatu wanda ke ɗauke da dubban littattafai. Darubun Kathir, wannan shi ne ɓangaren wato hadda Alƙur'ani mai girma da Malam Albani Zaria ya buɗe tare ake aka buɗe ɓangaren da Haya Islam. A farkon al'amari Malam Musa Sahabi aka maiwa shugabancin ɓangaren, daga baya aka sanya Malam Musa Umar Mustafa, Malam Umar Abubakar Mustafa shugabancin sashen. Dar hadisi salafiya da'awa unit, kasancewar wannan ɓangare shi ke kula da ayyukan da'awa da karatuttuka da masallatai. Za a iya cewa wannan ɓangaren shi ne zuciyar cibiyar Dar hadisi salafiya ta fuskar kula da ayyukan da'awa da yaɗa ilimi. A bisa al'ada akwai coordinator da ke kula da wannan ɓangare. 10. Saudatu Science Academy, a tsarin da Malam Albani Zaria ya yi, wannan shi ne sashen mata na makarantunsa. Amma da aka ji rijistar makarantun sai aka canza shawara cewa a maida makarantun guda uku, primary da secondary maza da secondary mata, zuwa makaranta ɗaya ƙarƙashin Albani Science National Academy. 11. Sheikh Albani College of Higher Islamic Studies, Malam Albani Zaria ya kafa kwalejin horas da masu koyan ilimin addinin musulunci. Wannan ɓangaren ya fara aiki tun Malam yana raye. Media and Publications Unit, tun a lokacin rayuwar Malam Albani ya kafa wannan ɓangare wanda aka ɗaurawa alhakin taskacewa da yaɗa karatuttuka da wa'azuzin dar hadith, ko bayan yaɗuwar fasahar internet wanda ya kawo yawaitar masu amfani da kafafen sada zumunta. Wannan sashen shi ya ci gaba da kula da zaurukan kafafen sada zumuntar da Radio Salafiya kamar yadda aka danka musu tashar Albani TV don ci gaba da gudanar da ita wadannan bangarorin na wakafin dukkan su suna da matsuguni ne a cikin gine-ginen cibiyar da Radio Salafiya dake unguwar rukunin sababbin gidajen gaskiya layout a Zaria jihar Kaduna Nigeria rufewa a ƙarshe wannan takaitaccen aikin ne da nayi ina sake mika godiya ta ga Allah madaukakin sarki wanda ya bani damar kaiwa ga ƙarshen aikin duk da daddewar da nayi ina yin wato rubutun da kuma irin kalubalen da aiki ya fuskanta sakamakon yawan ayyukan da ke kaina da matsalar da na samu na batar computer da sauran matsalolin da suka dosari wa aikin da bai bayi a tsawon shekaru kusan 10 fata na game da wannan rubutun shine littafin ya baiwa mai karatu wani bigire ko mafari wanda zai iya dogara da shi wajen fahimtar rayuwar Malam Albani Zaria da gurmesa da da'awarsa amma fa wanda yake son samun bayanai masu zurfi wannan kam ya zama wajibi akan sa ya zurfafa bincike ta hanyar sauraron kasusuwa da kallon bidiyoyin Malam Albani Zaria da gabatar da tambayoyi da zurfafa nazari da amfani da sauran dabarun bincike don ganin haƙata cin ruwa sai an amana da cewa Malam Albani Zaria da rayuwarsa da da'awarsa wata farfajiya ce ta bincike wanda take jiran masu nazari su sanya kayan aikin su a cikin ta da zakulawa abubuwa da za su ƙara taimakawa wajen fahimtar rayuwa da addinin da'awa da yadda za a inganta su ina ganin zan iya cewa daga cikin abubuwan da littafin ya cimmawa akwai na ɗaya bayar da tarihin rayuwar Malam Albani Zaria tun daga tasowarsa har zuwa neman ilimi da rayuwarsa da matsayin malanta da karantarwarsa na biyu bayanin halaye da ɗabi'un Malam Albani Zaria da tsokaci akan alaƙoƙinsa da mutane mabambanta na uku haskakawa game da aƙidar Malam Albani Zaria da salon karantarwarsa da irin gwagwarmayar da ya yi a farfajiyar da'awa na huɗu bayyana sunayen littattafai da ya karantar da lakcocin da ya gabatar da bayani akan inda za a same su na biyar an kuma kawo labarin rasuwarsa da wakafinsa da wasu daga cikin wasiyoyinsa a ƙarshe ina sake miƙa uzuri na ga masu karatu musamman waɗanda za su ga cewa abin da na rubuta bai kai ya kawo ba ballantana na biya bukata ko kusa da shirwarsu wannan gazawar tana da alaƙa da raunin da nake fama da shi ta kowane fanni fata na shine wannan aikin ya zamo ya bude kofa ga mutane masu himma don su rubuta da su rubutu a kan rayuwar da karantarwa da ayyukan Malam Albani Zaria da iliminsa tsira da wancan Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa wannan rubutu an gama shi yammacin Lahadi 7 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1445 daidai da 22 ga watan Oktoba 2023 assalamu alaikum wa rahmatullahi